أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو تلاتة شهر عيد وطن رمضان شكرا تدبور لليوكو دا أربعين دا أربعين دا أكو هجرية وان دا داتي دا شهر بيد وطن هدو شكرا تدبور بيد شرن دا بي ميلادية zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka shine sunan Ad-Darimi na al-Imam al-Hafiz Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala ran nan mun tsaya a hadisi na 161 mun yi shi ko shine za a fara zan mu tashi kenan mun tsaya na 160 yau zan mu tashi 161 inda al-Imam Ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana Muhammad ibn Salat haddathana Zuhair an Ja'far ibn Burqan haddathana Maymun ibn Mihran kala kana Abu Bakar ya kasance iza warada alaihi al-khasmu idan masu rikici sun zo mishi nazara fi kitabillahi sai duba cikin littafin Allah ma'ana lokacin da yake halifanci fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qadabihi idan ya samu cikin littafin Allah abinda zai musu hukunci sai yayi hukunci tsakanin su da shi wa illam yakun fil kitabi idan ma ya samu babu a cikin qur'ani wa alima min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika al-amru sunnatan ya san wani lamari na sunna cikin abun kada bihi sai ya hukunci da shi fa ina ayahu idan ya bashi wahala bai samu alkitabu bai samu a sunna ba kharaja sai ya huta fasa'ala almuslimina sai ya tambayi musulmai fa qala sai ya ce atani kaza wa kaza kaza da kaza ya zo mini fa hal alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada fi zalika bi qada shin kun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci cikin wannan abun da wani hukunci musulminan ana nihin malaman sahabbai ba kowane gama garin jama'a ba dan awamun nasu ba zai shawarce shi ba cikin hukuncin Allah yace farubba mastama'a ilayhi nafar kulluhum sudiyawa za a samu jama'a dukkan su haɗe a gwajen shi yazkuru mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi kaza sa ambaci wani hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu abubakar sai abubakar yace ma'ana sai ijma'i alhamdulillahi allazi ja'ala fina man yahfazu ala nabiyina godiya ta tabbata ga Allah da yasa cikin mu wanda zai kiyaye ma annabin mu sunnashi fa ina ayahu idan ya bashi wahala an yaji da fihi sunnati mai rasulullahi samu ta sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban kowa yace bai sani ba jama'a ru'usan na sai hada manyan mutane wa khiyarahum da zababbun su fastasharahum sai shawarce su fa ina ajma'a ra'ayhum ala amrin qadabihi idan lamarin su ya hada akan wani abu sai yayi hukunci da shi dan saboda ijma'in sahabbai hujja ne jama'an su ba ra'ayin daidaiku ba hadisi na 162 al-Imam Ad-Darimi yake cewa akhbarana Ibrahim ibn Musa wa Amr ibn Zurara an Abdul Aziz ibn Muhammad an Abi Suhail qala kana al-mar'ati itikafun salasati ayyam yace ya kasance matata tana da itikafi na kwana uku fil masjid al-haram a cikin masallaci mai al-hurma fa sa'alat Umar ibn Abdul Aziz sai ta tambaye Umar dan Abdul Aziz inda ibn Shihab a waje fa sa'altu Umar ibn Abdul Aziz sai na tambaye Umar dan Abdul Aziz ma'ana alwashi ta ciyo a wajen shi kuma akwai Ibn Shihab shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri babban malamin al-Imam Malik qultu sai nake cewa alaiha siyamun azmi kawai yake kanta qala Ibn Shihab sai Ibn Shihab yake cewa la yakunu itikafin illa bi siyam ai ba an itikafi sai da azmi wannan shine kuma ra'ayin Malikiya wanda Malik a wajen malamin shi Abu Ibn Shihab ya same shi fa qala lahu Umar ibn Abdul Aziz sai Umar dan Abdul Aziz yake ce mishi a anin nabi daga annabi ne ka amso sallallahu alaihi wasallam qala la sai yace a yace fa an Abubakar daga Abubakar ne ka amso qala la yace a fa an Umar yace daga Umar ka amso yace la yace fa an Usman daga Usman ne yace la qala Umar sai Umar yake ce ma ara alaiha siyaman banda ganin cewa tana da wani azumi fa kharaitu sainahu tafawajata dawusan saina samu dawus wa da ibn abi rabah fa sa'altuhuma saina tambisu kan mas'ala fa qala dawus sai dawus yace kana ibn abbas la yara alaiha siyama ibn abbas bayya ganin cewa azumi ya haukanta illa an taj'alahu ala nafsi ya sai in ta sama kanta shi qala aba qala sai yake cewa qala ada yake cewa zalika ra'ayi wannan shine ra'ayina ma'ana shine fahimta ta nima ba wai ra'ayi ba da zai cuso cikin addini ma'ana shi tace fahimta ta cewa azumi ba wajibi bane fa daga cikin sharuɗan itikafi hadisi na 160 saboda sun yi sabani malamai kan wannan nasa 163 ake cewa haddathana Muslim ibn Ibrahim wanda Bukhari yana yawan ambatowa daga gare shi haddathana Abu Aqil haddathana Sa'id al-Jurairi yace ana Abi Nadara qala lamma qadima Abu Salama al-Basra yayin da Abu Salama zo Basra ataituhu sai na zo mushi ana wal hasan da ni da hasan faqali li hasan sai yace ma hasan anta al hasan yace kai ne hasan ma kana ahadun bil basra babu wani mutun daya a garin basara ahabbu ilayya liqa aminka wanda nafi so in gamu da shi kamar kai wazalika annahu balagani ba komai ba dan ya labari ya iso mini annaka tubti bi ra'ayika cewa kai kana ba da fatawa da ra'ayinka fala tubti bi ra'ayika kaka kala ba da fatawa da ra'ayinka illa an takuna sunnatan ar rasulullah sai in kana da sunna daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam au kitabun munzar ko kuma littafi wanda aka sabko baka da aya baka da hadisi kan karijin ka bada fatawa akan cewa gani na shine kaza hasan ji ka annabi alaihi salatu wasalam hadisi na 164 inda juri kila hasan hasan al-basri hasan al-basri ta ga cewa kaddum al-basra hasan al-basri hadisi na 164 yake cewa akhbarana ismat ibn fadl حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة حدثنا ضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف ابن عمر يا جماعة شيء كن طواف فقال له سيد مشي يا أبا شاسا يا كي أبا شاسا إنك من فوق آي البصرة كي كان على جت كم معلم بصرة فلا توت إلا بقرآن الناطق كذا كيف تواصل القرآن مفلتي أو سنة ماضية أو سنة ود تشود أجبانك yace fa innaka in fa'alta ghayra zalika kai idan ka aikata wanda ba wannan abun da na gaya maka ba halakta wa ahalakta ka halaka kuma zaka halakar da wasu ba su fatawa ba su amsa da ra'ayinka ba da wannan abun guda biyu ba alkitabu wa sunna hadisi na 165 akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyan an a'amash an umar ibn umair an hurais ibn zuhair an abdullah ibn mas'ud kale yake cewa ata alaina zamanun wani zamani ya zo mana lasna na kadi wa lasna hunalik ban mu hukunci kuma ban mu cikin wannan sha'anin yace wa inna allaha qad qaddara min al-amri allah madaukin sarki ya kaddara cikin lamari an karbala gana ma taramana cewa abinda kuke gani gashi ya zo mana faman arada lahu qada'un ba'da al-yawm duk wanda wani mutunan da wani hukunci ya zo mishi bayan yau falyaqad fihi bima fi kitabillahi azza wa jalla ya hukunce cikin shi da littafin allah fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillahi idan wani abu ya zo mishi wanda babu a littafin allah falyaqdi bima bihi bima qada bihi rasulullah yayi abu hukunci da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi fa in ja ama laysa fi kitabillah idan yazo abinda babu alittahin Allah walam yaqdi bihi rasulullah ko manzon Allah bai hukunci da shi ba sallallahu alaihi wasallam falyaqdi bima qada bihi salihun to yayi hukunci da abinda nagari suka yi aiki da shi sai ne salafun salih wala yaqul kada yace inni akhafu ni ina tsoron kaza wa inni arani ina ganin kaza kada yace su ra'ayin shi yace fa innal harama bayyinun wal halalu bayyin haram a bayyana take halal bayyana take ba buƙatar wani sayo gurbataccen ra'ayin shi yace ni gani na kaza yace ubayr huma umurun mustabiha tsakanin su akwai lamurra masu rikitarwa fada ama yuribuka ila ma la yuribuka bar abinda ke sa ka kokonto zuwa ga abinda bai sa kokonto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na 160 duka hadisan ban mu tsaya bayanin sanadi dan dukan su ga sanan su qat ne hadisai ne hasan da sahih na 166 yake cewa akhbarana abdullah ibn muhammad haddathana ibn uwayna an ubaydullah ibn abi yazid qala yake cewa kana ibn abbas ibn abbas ya kasance izasu ila anil amr in an tambaye shi game da wani lamari fa kana fil qur'ani akhbara bihi in akwai shi a qur'ani sai ba da labari wa illa ma yakun fil qur'ani idan babu alqur'ani wa kana an rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bihi in ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari fa illa ma yakun idan bai samu fa an abubakar sai ya amso daga abubakar wa umar da umar fa illa ma yakun idan babu qala fihi bi ra'ayi sai ya fada da fahimtar shi ra'ayi ba mummuna ba fahimtar shi da yi kalkashin nasussukan na qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam he kuma wannan yake nuna mana girmama magabata tun daga lokacin su ya fara gashi ma na cikin khulafa'ur rashidun amma kuma gashi sai ya bu Abubakar bai samu wa Umar bai samu ba da dan yaso shi zai sa nashi Ibn Abbas afwan nike so bai cikin khulafa'ur rashidun hadisi na 167 al-Imam ad-Darimi yake cewa akhbarana Muhammad ibn Uwayna an Ali ibn Mushir an Abi Ishaq an Sha'bi an Shuray anna Umar ibn al-Khattab kataba ilayhi Umar dan Khattab ya rubuta mishi yake ce mishi in ja aka shay'un min kitabillahi in wani abu ya zo maka na littafin Allah faqdi bihi kai hukunci da shi wala la talfat anhu ar-rijal kada mazaje su karlafa su sarrafa ka gami da shi su kawar da kai gami da wannan hukuncin na Qur'ani ko na wannan littafin Allah hadisin ma'aiki yace fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah idan ya zo maka abin da babu a littafin Allah fanzur sunnata rasulullah ka duba sunnan ma'aiki sallan faqad biha kai hukunci da ita fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah idan ya zo maka abin da babu a littafin Allah wala me kun fihi sunnati rasulullah babu sunnan ma'aiki a ciki sallallahu alaihi wasallam fanzur majtama alaihi nas ka duba abin da mutane suka yi ijma'i akan shi mutane nan sahabbai kenan yace fa khuz bihi sai kai riko da shi fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah idan ya zo maka abin da babu cikin littafin Allah wala me kun fihi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu a cikin shi sunna ta ma'aikin Allah walam yatakallam fihi ahadun qablaka kuma babu wani wanda yayi magana akan wannan gabaninka fakhtar ayyul amrayn shi'ta to ka zabi dukkan ɗaya daga cikin lamuran da ka ga dama in shi'ita in ka so an tajtahida ra'ayka ka sai ijtihadi iya kokarin fahimtarka summa taqaddam sannan ka gabata fa taqaddam sai ka gabata wa in shi'ita idan kuma ka so an ta'akhkhar an ta'akhkhar ka jinkiri fa ta'akhkhar to kai jinkirin ma'ana ka ce kau ban sani ba kakkashe sa kanka wala ara ta'akhura illa khairan laka ban ganin jinkirin shi yayi maka alkhairi ka kisa kan naka abinda baka samu ba hukuncin kitabo sunna a ciki hadisi na 168 darimi yake cewa Allah mashi rahama haddathana yahya ibn hammad haddathana shu'ba an muhammad ibn ubaydullah as-saqafi an amr ibn al-haris ibn akhi al-mughira ibn shu'ba an nasun min ahli hims wasu mutane daga cikin mutanen hims min ashabu mu'az daga cikin daliban mu'az daga mu'az annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ila al-yaman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa yaman kala sai ce mishi a ra'aita in arada laka qada'un kaifa taqdi bani labari in hukunci ya bujuro maka ya zakai hukunci kala sai ce aqdi bi kitabillah zan yi hukunci da littafin Allah kala sai ce fa in lam yakun fi kitabillah idan baka samu a cikin littafin Allah ba kala sai ce fa bi sunnati rasulullah zan yi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kala sai ce fa in lam yakun fi sunnati rasulullah idan baka samu ba a sunnan ma'aikin Allah fa kala sai ce ajtahidu ra'ayi zan yi ijtihadin fahimtata wala alu bazan jinki bazan yi wannan bazan yi sakaki ba kala sai ce fa daraba sadrahu sai annabi ya bugi kirjin mu'az summa kala sannan sai ce alhamdulillahi allazi waffaqa rasula rasulullah lima yuridi rasulullah yace godiya ta tabbata ga Allah da yayi ma dan aiken ma'aikin Allah muwafaqa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ma'ana ya rattaba abubuwan ya jero abubuwan kamar yadda ya kamata a yi su har ko littafin Allah in babu yazo zuwa ga sunnar ma'aiki in babu da yayi ijtihadi fahimta shi karkashin nasussuka shi ma ba nasar ran shi ba wannan hadisi al-Imam ad-Darimi Khatib ya hudo shi cikin al-Faqih wal Mutawaqqi sanadin shi mai kyau ne hadisi na gaba na 168 al-Imam ad-Darimi yake cewa akhbarana Yahya ibn Hammad haddathana Shu'ba an Sulaiman an Umar ibn Umair an Hurais ibn Zuhair qala yake cewa asbuhu ina zatan cewa anna Abdullahi cewa Abdullahi qala yana cewa kad ata alaina zamanun wani zamani ya zo mana wa ma nus'alu ba a tambaye mu wa ma nahnu hunaka mu kuma ba mu ba wannan abun wa inna allaha qaddara allah ya qaddarta ma'ana ba ta shahimu ba dan mu ba alqale bane yake cewa inna allaha qaddara allah ya qaddara an balagtu ma tarawna na kai irin yadda kuke gani kinnan na kawo wannan zamani fa iza su'iltum an shay'in idan kun yi tambaya gami da wani abu fanzuru fi kitabillah kulaika cikin littafin allah fa in lam tajru fi kitabillah idan muku samu alitahin allah wa fi sunnati rasulullah ku duba sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajruhu idan muku samu wa cikin sunnan ma'aiki fama ajma alaihi almuslimun ku samu abinda muslimi suka yi ijma'i akan shi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa illa me kun fi ma ajma alaihi almuslimun idan an samu muslimi su yi ijma'i akan shi ba fajtahid ra'ayka to kai iya kokarin fahimtarka dan ra'ayi nan mu daukan shi fahimtarka karkashin nasussuka ba fahimta ba ra'ayi ba su sa ra'ayi cikin addini dan ya gabata mun ga yadda suke ta zargin sa ra'ayi cikin addini ya wuce can da muke cewa rabi'atul ra'ay rabi'atul ra'ay ana ce mishi rabi'atul ra'ay dan saboda malamin fiqhu ne kawar ar-ra'ay nan a fiqhu ake ne haka malaman hanafiya da ake ce musu ashabul ra'ay malaman wanda suke ke abin nan fiqhu kawai shine ake nihin da ra'ayi to nan ma ar-ra'ayi da ake suke maimaita ba wai ra'ayi na wanda muke sani ba yace wala taqul inni akhafu akhsha kada kace ni ina jin tsoro ina jin tsoro fa innal halala bayyinun wal harama bayyin halal bayyana take haram bayyana take wa bayna zalika umurun mustabiha tsakanin su akwai lamurra rikitattu fa da ama yuribuka ila ma la yuribuk sai ya ce mishi haddathana yahya ibn hammad an abu awana an abi awana عن سليمان عن أمارة بن أمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نهوه يتي مش أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن نهويه إلن حديث داي غباتا حديث نا 169 دارمي يكي cewa حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال عبد الله يكي أيها الناس يا كو متاني innakum sato di suna lalle ku zaku kirkiro abubuwa wai hudasu lakum kuma a kirkiro muku fa iza ra'aytum muhdasa an kun ga wani abu kirkirare fa alaikum bil amr al awwal na umarce ku da ruko da lamarin harko abinda sahabbai suka kasance akan shi qala habs yake cewa kuntu usnidu an habib na kasance ina kawo shi da sanadi daga habib daga abi abdurrahman summa adkhalani minhu shak sannan sai shaku ya shigo mana a cikin sanadin hadisi na 170 akhbarana muhammad ibn sart حدثنا بن المبارك عن ابن عون عن محمد قال يكي cewa قال عمر لأبي مسعود عمر يكي cewa ما أبي مسعود ألم أنبا شن با أبان لاباري با أو أنبئت كو كومي تي أنبان لاباري أنك تفتي كي كان أباد فتوى ولست بي أمير كما كي باشو غباباني يكي مش ولي هارها من تولا كارها كجب انت دا زاهن تغوان دي جب انت سنهن تا ma'ana ba da fatawa ka bara ma alƙali wanda shi ya jibinci amsa jin dadin shugabancin to kuma zahinta ma ka bar shi ya koni abin shi wa alƙara shi ƙara shine sanhi kamar ake cewa qurrata ayni liwalak qurra hasken sanyin idanu to wannan sanhi yake ne wanda ya jibinci sanhin abin ka bar shi ya jibinci zahin abin shi dai amshi shugabancin yake jin dadin shi to ka bari fatawan ma in ta zo shi ya amsa ai abin shi kakka sa kanka a ciki babu na 20 babin fil ladzi yufti an-nasa fi kulli ma yustafta haka ne 21 yake cewa baban dake bayanin mutunan dake bada amsa cikin duk abin da aka tambaye shi yake cewa hadisi na 171 akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyan an al-a'mash an abi wa'il an ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ladzi yufti an-nasa mutunan da yake ba mutane amsa fi kullu ma yustafta duk abinda aka tambaye shi la majnun kaw mahaukaci ne duk abinda aka tambaye shi yana da amsa babu ba na sani ban sani ba cikin sha'anin shi abin mas'ud yake cewa kaw mahaukaci ne hadisin sahihi ne khadibul bagdadi ya kawo shi da sanadi mai kyau hadisi na 172 darimi yake cewa akhbarana sa'id ibn amir an hisham an muhammad an huzaifa kale yake cewa inna ma yuftin nasu salasatun wanda ke ba mutane fatawa mutum uku ne yace rajulun imam mutum wanda ya kasance shine shugaba awwalin ko kuma majibinci wanda shugaban ya azama shi nauyin aw rajulun ya alamu nasikhul qur'ani min al-mansukh ko mutanen da ya san nasikh wal mansukh na cikin qur'ani dan saboda sanin nasikh da mansukh cikin al-qur'ani haka nan cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci ga malami abu ne mai muhimmanci ga mai bada fatawa sai ka zo ga aya kirarren tana bayani hukuncin kan wani abu amma kuma ba ta aiki ta tashi daga aiki ko kuma hadisi ne gashi nan kirar sahihi ne gashi a Bukhari gashi a Muslim to amma kuma gashi bai aiki misalin alma'u min alma da muka yi bayani shekaran jiya mutum ya sadu da iyallan shi sai ya hutar da mani zai yi wanka kenan in baka san ba cewa sokekke ne nasikh ne mansukhi ne sai ka ji ka bada fatawa da shi da hadisin da ga sanan dai da yawa shi yasa manya-manyan malamai suka yi annasikh wal mansukh min al asar wannan ibn shahin Allah mushi rahama da annasikh wal hadisi wa mansukhi asaram yana da annasikh wal mansukh asaram abokin dalibina na al-imam Ahmad kuma abokin karatun shi ne da annasikh wal mansukh min al asar na sahabbai na hadisi kawai ba na qur'ani ba haka nan da yawa ne suna da yawa haka nan al-imam al-hazimi shi ma yana da annasikh wal mansukh nasikh wal hadisi wa mansukhi malamai sun yi tawallafa akan su don saboda muhimmancin su hadisi na 173 yake cewa akhbarana ja'far ibn aun an al-a'mash an muslim an masruq an abdullahi daga abdullahi ay masruq bil munasaba ana kiran shi da masruq don saboda yana yaro an taba sace shi amma kuma aka neme shi aka same shi daga abdullahi yake cewa man alima minkum ilman falyaqul bihi duk cikin ku wanda ya san a mun yi tsallake ku qalu sai suka ce ya huzaifa ya kai huzaifa wa man zaka wane ne wannan kuma wa zai san wannan qala sai yace umar ibn al-khattab shine umar dan khattab ma'ana shine shugaban aw ahamaq mutakallif ko kuma mahaukaci wanda yake mai azama kanshi wanda hukuma bata azama mishi ba kuma Allah bai aza mishi ba shi ya aza ma kan shi rika halaka kan shi yanzu aka tambaye ka wani ya tabo kai ce maka malam me ne hukuncin kaza watir sasa kai ce dole hika ba shi amsa in ka ce mishi ban sani ba me zai yi da kai ta zai ka mishi lahi ko kuma karan ka zai baka da lahi dan ba aikin ka bane ba ba da fatawa da ba da amsa a tsari na musulunci aiki ne na alƙalai to amma kai ba aikin ka bane ba kenan ya tambaye ka kace ban sani ba shikenan ka huta yace mutakallif mai azama kanshi hadisi na 173 yace akhbarana Ja'far ibn Awn an al-Amash an Muslim an Masruq an Abdullah qala man alima minkum ilman fali qulbihi duk wanda ya san ilimi daga cikin ku ya fade shi in an tambaye shi wa mallame alam duk wanda bai sani ba fali qulli ma la ya'lam Allahu a'lam ya fada gami da abin da bai sani bai ce Allah ne mafi sani fa innal alima idza su'ila amma la ya'lam dan saboda malami idan aka tambaye shi gami da abin da bai sani ba kala sai ya ce Allahu a'lam Allah ne mafi sani to wa qad qala Allahu li rasulihi ya sani Allah ya ce ma manzon shi ma qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin nan bisa kan wa'azi da fatawa da annabi yake musu kace musu ni banna tambaye ku gami da lada cikin abin da nake ba ku na wa'azi kuma banna cikin masu azama kaina takallufi abin da ban sani ba in ce sai na ba ku hadisi na 170 akhbarana yazid ibn harun haddathana humaid an abi raja an abi almuhallab anna aba musa qala fi khutbatihi abu musa yake cewa cikin khutbar shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abu musa al-ash'ari yace man alima ilman duk wanda ya san wani ilimi falyu alimhu an-nas to ya sanar da mutane shi wa iyahu an yaqulu ka shedin shi yace ma la ilma lahu abinda bai sani ba bi fade shi yace fa yan muruqa min ad-din ya hutama daga addinin wa yakuna min al-mutakallifin ya shiga cikin masu azawa kai wahala abinda ba aza mushi bai aza ma kanshi hadisi na 175 darim yake cewa akhbarana amr ibn aun an khalid ibn abdullah an aba ibn sa'ib an abi al-bakhtari wa zazan qala suke cewa qala aliyu aliyu yana cewa wabradaha alal kabidi mi amma fi sanhin abin cikin koda cikin zuciya idza su'ilta amma la a'lam su'irtu an tambayeni gami da abinda ban sani ba an aqulu allahu a'lam in ce allah shine mafi sani ma'ana ma abradaha ba'ana wa abradaha ma'ana ma abradaha kamar ta'ajjub ne ai babu abun mamakin sanhin abin yadda zuciya za ta yi sanhi da hutar da ita idan an tambaye ka abinda baka sani ba ka ce ban sani ba ma'ana ka ba zuciya ka lahiya ka huta hadisi na 176 yake cewa akhbarana abu nu'aym haddathana shariq ana aba ibn sa'ib ana abi al-bakhtari ana ali qala yake cewa ya bardaha alal kabid ya sanhin abun abusa zuciya an taqula limala ta'lam Allahu a'lam ka fadi abinda baka sani ba cewa Allah ne mafi sani kawai kace Allah ne masani an tambaye ka abinda baka sani ba hadisi na 177 akhbarana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Umayr ibn Arfaja haddathana Razin abu nu'man an ali ibn abi talib qala yake cewa idza su'iltum in an tambaye ku amma la ta'lamuna gami da abinda baku sani fa harabu ku tsere qalu sai suka ce wa kaifal harab ya ne gudun kuma ya amirul mu'minin qala sai yace taqulu Allahu a'lam kace Allah ne masani shine gudun kawai ba gudu na kafa ba hadisi na 178 akhbarana Muhammad ibn Humayd haddathana Jarir an Mansur an Muslim al-Batin an Ghazwat at-Tamimi Ghazarat at-Tamimi yake cewa qala Aliyu wa barada halal kabir ya sanhinsa abu sa zuciya salasa maratin hasu uku ana ambahwani da al-kabir anan sanhi dan saboda tare suke a guri ɗaya suke amfani da suciya al-kabid amma suna nihin zuciya dan zuciya ce ake hutarwa ba koda ba qalu sai suka ce wa ma za ka ya rasu ya amir al-mu'minin me kake nihi ya kai shugaban mu ne qala sai yake cewa an yas'ala ar-rajul atambayi mutun yus'ala ar-rajul atambayi mutun amma la ya'lam gami da abinda bai sani ba fa yaqulu Allahu a'lam yace Allah ne masani mafi sani hadisi na 179 akhbarana farwata ibn abil magara wannan mun wuce shi akhbarana ali ibn mushir an hisham ibn urwa an abihi an ibn umar anna rajulan sa'alahu an mas'ala wani mutun ya tambaye shi gami da tambaya fa qala sai ce mishi la ilma li biha ban san ban da sani gami da ita falamma adbara ar-rajul yayin da wannan mutunin ya bada baya qala ibn umar sai ibn umar yake cewa ni'ima ma qala ibn umar ma dalla da abin da dan umar ya fada su'ila amma la ya'lam ya hada ya an tambaye shi gami da abin da bai sani ba qala yace la ilma li bihi bani da ilimi akan wannan ma'ana yana yaba kanshi akan wannan mazakunta da yayi dan mazakunta ce a tambayi mutum bai sani ba abin da bai sani bai ce bai sani ba shi yasa al-Imam al-Muallimi a cikin At-Tankil yake nunin akan cewa babu an mafi jarumta abin da ya kasance mafi hatsari kamar wanda zai huto ya zo cikin jama'a ko kuma malami ne yayi bahasi akan mas'ala ya fahimce ta akan kaza ya zo ya bada ta cikin mutane kuma sai ya koma gida yana bayanin girman kai ne cewa yahi yaduwa a cikin malamai sai ya koma gida wani ya same shi ce mishi ko daga baya ma wani ya ce mishi ai abun nan da kai bayani kuskure ne ni ga bincike na ya leka binciken na wannan mutun ya gani eh lalle haka ne wannan nawa nan shine daidai to wannan amsar yace abu ne mai sauki daga shi sai shi amma inda babban matsala take ya zo cikin jama'a ya ce kai jama'a abun nan da na faɗa kuskure ne ga daidai kin yace shine mafi muni shine mafi inda malamai suke halaka kuma yace mafi munin abun shine wanda zai taho kuma ya rubuta abun a rubuce ne ma a littafin shi ya rubuta kuma wani ya nuna mishi cewa kuskure ne ya huto yace abun nan da na rubuta ba haka bane me yasa muallimi yake wannan magana wani babban malami ne na Yaman yana kusa da mu bai wuce shekara 100 da wani abu da rasuwa ba amma yama sunnar annabi hidima yadda yadda ake tsammani akwai wani littafi da aka yi wani malami yana cin shi al-Kausari yayi ƙarerake da ƙarerake cikin littattafan cikin hadisai yayi ta sokan hadisan annabi littafi guda yayi na cin mutuncin hadisai da ƙarerake da abin nan to muallimi sai ya mishi littafi ya raddi akan shi yace at-tankil lima fi kitab al-Kausari min al-abadil Allahu Akbar bu ma bu mai abun aikawa zuwa ga cikin littafin Kausari da ƙarece-ƙarecen dake ciki kuma yayi amfani da su littafin shi madogara ne akan raddu shubuhat mai da shubuhohi cikin sunnar ma'aiki hadisi na 180 shi yasa to Ibn Umar yake yaba ma kan shi akan an tambaye shi abinda bai sani ba yace ban sani ba cikin jama'a kuma hadisi na 180 haddathana Yahya ibn Hammad haddathana Abu Awana an Mugira an Sha'bi qala yake ce la adri nisfal ilm nisfal ilm la cewa ban sani ba rabin ilimi ce ana fadar shi amma asar ne wanda al-Imam Sha'bi Allah mushi rahama ya fadi wannan magana kuma magana ce sahihiya ya fade ta san hadisi ne sahihi ba ma hasan ba asalin shi yana cikin littafin al-faqih wal-mutafaqqih ta hanya asram wanda na fado yanzu cewa yana da al-nasikh wal-mansukh min al-asar hadisi na 181 akhbarana abdullahi ibn maslama shine al-qanabul qanabi yana daga cikin manyan daliban malik yana daga cikin marwaitan muwadda malik wanda muka hi sani mu wadan mu shine Yahya ibn Yahya wanda yake ruwaya shi ita ta hi shahara amma qanabi ma yana da wanda Abu Dauda zuwa gaba zan mu ga inda yake tarwayito wasu hadisi na Malik ta hanyar wannan malamin Abdullah ibn Maslama al-Qanabi dalibi ne na al-Imam Malik manyan daliban Malik wanda yana shi da su haddathana Abdullah al-Umari annafi anna rajulan atabun Umar wani mutun ya zo ma dan Umar ya saluhu an shay yana tambaye shi gami da wani abu fa kala sai ya ce mishi la ilma li ban da sani kan wannan summal tafata ba'du an qaffar rajul sannan sai ya waywaya bayan wannan mutun ya ba ya bu baya ya tahi ya bu san shi ma'ana ya koma ya bu baya inda ya biyo ya koma wa qaffaina ala asarihim yace mishi ni imama ma kala Umar ma dalla da abinda dan Umar ya fada su ila amma la ya alam an tambaye shi ga abinda bai sani ba fa kala la ilma li yace ban da sani ya anim Umar ibn Umar nafsuhu ibn Umar yana nihin kan shi ne yake yawa ma akan wannan mazakunta da yayi hadisi na 182 yace akhbarana Muhammad ibn Humayt haddathana Jarir an Mugira yace kana Amir ya kasance idza su'ila idan an tambaye shi an shay'in gami da wani abu ya kulu sai ce la adri ban sani ba fa irraddu alaihi idan sun maido mishi kala sai ce in shi ita in sun maido cewa tambaye dan Allah mallan ka dai amsa mun suna dibin kamar wannan ne yayi wara ne kiyawa ce sai ce in shi ita in kana so halaftu laka billahi in kana li bihi ilmun in rantse maka da Allah in ban ina da sani kan wannan abun in rantse da Allah cewa ban sani ba in kana so hadisi na 183 akhbarana harun ibn muawiya an habs an ash'as an ibn sirin kala yake cewa ma ubali su'iltu amma a'lam ban kula bani ban damu ba a tambaye ni gami da abin da na sani aw ma la a'lam ko abin da ban sani ba duk tambayar da kake so ka muni yace li anni idza su'iltu amma a'lam qultu ma a'lam idan an tambaye ni gami da abin da na sani zan faɗa abin da na sani ne wa in su'iltu wa idza su'iltu in an tambaye ni amma la ilma li abin da ban sani ba qultu la a'lam sai in ce ban sani ba duka dai maganganu ne na magabata wanda suke nuni akan cewa malami ya lazumci cewa ban sani ba rihin asirin shi ne. Hadisi na 184 حدثنا هارون عن حبس عن الأعمش قال يكي تيا ما سمعت إبراهيم يقول قدو بان تبجين إبراهيم بينا تيوا داي إبراهيم النخ إيمانا بان تبجين شي بينا تيوا حلال ولا حرام كذا حلق نيكو كذا حرام ني إنما كان يقول كويدينا تيوا كانوا يكرهون ما لميسنا كن كذا وكانوا يستهبون ما لميسنا سن كذا دكرا سبت دي هود كان شدق چكين أبن يسا دوان دا أكا تنبايا كو دوان دي بنچكي adalci ga kanshi shine ce malamai sun ce kaza dan ya tabbatar da cewa wannan abin ba shi ya binciko shi ba shi kawai nashi karantawa ce duk wanda ya tambaye ka kan cewa me hukuncin kaza ka ce malamai sun tayi akan kaza malamai sun ce kaza dan kai ba malami bane ko da kai ka karanta kai dubin cewa malaman na hakika malaman na gaske su ne wanda suka rubuta yanzu wanda ya rubuta wannan abin sama da shekara 1000 kai kuma ka taho karantawa ce kawai taka gwada mun wani kokari naka a cikin abu wanda akan hibzikin shi kawai ya rubuta wannan abubuwa babu na 22 babu tagayyuru zamanu ma yuhdasu fihi baban dake bayanin juyawar zamani da ma abin da zai faru a cikin shi hadisi na 185 yake cewa akhbarana ya ala haddathana al-amash an shaqiq shine shaqiq ibn salma qala abdullahi abdullahi yake cewa shirin sabanin wannan ne kawai wasu basu sa akwai wanda basu sa bai da matsala a wannan kilga babi yake cewa qala abdullahi abdullahi yake cewa kaifa antum ya kuke kasancewa ku iza labistum fitnatun idan kuka cakuda da fitina ya harmu fiha al-kabir wanda tsoho a cikin ta ya girma wa yarbu fiha sagir kuma yaro cikin ta ya tashi yace wai ta kaza annasu sunna mutane su rike ta a matsayin sunna fa iza guyirat idan an jirkita wannan abin da suka ruko suka tashi sai ga uwaye da kakanni suna yi qalu sai su ce guyirat sunna an jirkita mu sunna abin ba yau ba jiya ma muke yi qalu sai su ce wa mata zalika ya abu abdurrahman yaushe ne za a yi wannan ya abu abdurrahman yace mishi iza kasurat qurra'ukum idan makarantanku maharata suka yi yawa wa qallat fuqaha'ukum masu fahimta suka yi kadan wa kasurat umara'ukum shuwa gabanni suka yi yawa wa qallat umana'ukum aminci yayi kadan wal tumsat ad-dunya bi amal al-akhirah aka nemi duniya da aikin lahira cikin wannan abun gwada mun wanda ban mu ciki ga makaranta maharata na harko dai wanda ba abin da zaka fada akan qur'ani ba annin zaka boye ma mutun amma kuma ka koma wajen fahimta me qur'ani yake nihi wannan kuma shine magana kuma ya kasance abin da gashi ba yau ba jiya ba mutane suke busa kanshi in an taho ga shi annabi ya faɗa din busa san ba karatu suka yi ba su dai kawai sun gare cewa wannan abin tun tashin mu ake ta yin shi ba yau ba jiya ba wanda annabi ma alayhi salatu wassalam abin da ya sha wahala kenan akan shi hujjar da suke ta ce abin nan gumakan nan ba yau ba jiya ba uwayen mu suna bauta musu za a zo a ce ba daidai bane to shi ko ba ma'ahi bane kiyas ba shi ma bace ko ma'ahin mu ne kiyasin cewa abin shine daidai yace kuma makanta umara'ukum shuwagabanni sun yi yawa ka duba ka gani a cikin gari guda ayi mayor ayi prefect ayi gwamna ayi wane ne ayi waye dukkan su gabaki dai kuma babu amfanin komai wa qallat umana kuma tsaro yayi kadan aminci yayi kadan babu aminci ba wani amfanin da suke wal tumsatu dunya bi amal al-akhirah kuma an nemi neman duniya da aikin lahira karatu ne ibada ce za a taho a sa ta ana neman duniya da ita wanda wannan lokacin shine muke cike 100% kuma sahabi ne na annabi yake ba mu labarin abin nan shi ba ganin shi yayi ba amma Allah madaukin sarki yake haska musu abubuwa wanda za su kasance kamar yadda saboda sun karanta wajen annabi alaihi salatu wassalam wannan abin zahiri gashi nan kyarar muna gani mu ne shaida hadisi na 186 yake cewa akhbarana amr ibn aun an khalid ibn abdullah an yazid ibn abi ziyad an ibrahim an alqama an abdullah qala yake cewa kaifa antum yaya zaku kasance ila izalabistum fitna idan kuka cakuda da wata fitna ya harumu fiha al-kabir wanda babba a cikin ta ya tsuha wayarbu fiha sagir karami kuma cikin ta zai tashi ya girma ciki iza turika minha shay'un an bar wani abu daga cikin wannan abun kila sai mutanen su ta ce turkatu sunna ai an bar sunna da saboda su sun tashi sun ga ana yi akai kawai shine sunnat wa mata zaka suka ce ya yaushe za a wannan abun zai faru qala sai ya ce mishi za zahabat ulama'ukum idan malaman ku suka tahi wa kasurat juhalaukum jahilanku suka yi yawa. Yanzu abin da muke ciki kenan, wanda kowa yake karatu jahilai sun yi yawa, ba a gami sabanin wancan lokacin nasu wanda malaman suka yi yawa jahilan kadan ne. Wa kasurat qurraukum, wanda kuma yace makarantanku suka yi yawa, makarantan qur'ani ga hafizai masu yawa. Wa qallat fuqaha'ukum, kuma masu fahimta suka yi kadan. Wa kasurat umara'ukum, shugabanninku suka yi yawa. Wa qallat umana'ukum, kuma tsaro yayi kadan, aminci yayi kadan. Wato misata dunya bi amalil akhirah, aka nemi duniya da aikin lahira. Wato fiqh li ghairi din, kuma ake neman ilimin da gashi addini ne, an maida karatun qur'ani ne, qur'anin da yake umarnin cewa kada a saida ayoyin Allah da ɗan kuɗi kadan, shi za a je a karanta a tsaya a ita gyara tajwidi, dan saboda in shiga musabaka in ciyo moto, dan saboda in shiga musabaka in ciyo kaza, naga barawa na ya ciyo. Wanda wannan muguwan manhaja ce, qur'ani ya wuce nan, a tsaya ana karanta qur'ani da manhajar cewa wai dan in samu kaza kayan duniyar da in an baka shi kan shekara babu ka lalata ka kare da shi, kuma gobe kiyama Allah ya ce duk abin da zaka yi na addini, Fatiha zaka huddu, qul huwallahu zaka huddu, ka karanta tambayi zuciyarka tsakaninka da Allah, shin wannan karatun dan Allah ne zan yi shi, Allah ne zan ma, ko kuma da wata manuha? To tsakaninka da Allah wanda zai taso ya ce bari in yi ta kuma tilawan nan, in yi ta maimaitawa, dan bana in shiga musabaka ta ɗan izub 60, dan naga ita moto ake bada in shiga ciki, dan naga kaza ake bada. Yanzu wannan mutun tsakanin shi da Allah, in zai maka shi adalci ya ce dan Allah ya yi karanta qur'ani, qur'ani shi da kanshi yake haramta wannan abun, yake hana wannan abun. Wanda abu ne can lokaci na jima'a magabata sun dauke ta da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya, zaburar da dalibai akan ilimi, amma tsakani da Allah a zamanin mu yanzu an sauya ta, ta koma da wata huska. Allah ya tara wata huska, ta koma da wata manufa. Haddasana, ita wai misali ne ita, ba wai ita kadai bace ba, abubuwa da dama wanda ayyuka ne na addini an juya su an maida su neman duniya da su. Haddasana al-Auza'i, ga neman limanci da ya zama takara kan bayacin hanci ake bada. Kana yake cewa umbitu, an bani labari, annahu kana yuqalu, an kasance ana cewa wailul lil mutafaqihin li ghairi al ibada, kai can azaba ya tabbata ga masu neman ilimi ba dan su yi aiki ba. Wal mustahillin lil hurmati bi shubuhat, masu halitta haram dan saboda shubha, shubha za ta sa su rika halitta haram, suna aikata ayyukan haram dan saboda da'awa shubha, dan saboda wayo, dan saboda dubara. Ai wannan Abul Mugira da ya faɗa cikin sanadin shine Abdul Qudus. Abdul Qudus yana cikin Rijalul Kutub Sitta, yana daga cikin Siqat. Akhbarana Salih ibn Suhail maula Yahya ibn Abi Zaida, haddathana Yahya an Mujalid an Sha'bi an Masruq ana Abdullah, yake cewa la ya'ti alaikum amun, babu wata shekara da zai zo muku, illa wa huwa sharru min allazi kana qablahu, sai ta kasance ta yi sharri game da shekarar da ta wuce. Ibara ta yi bana ta yi badu, kullum haka ne za a yi ta tahiyya. Ya ce amma inni lastu a'ani aman akhsabu min am, ba ina nihin ba cewa wata shekara ta yi wata shekara wannan ruwa da rishin hali. Ya ce wala amirun khairun min amir, ba ina nihin wani shugaba ya yi wani shugaba ba. Walakin ulama'ukum wa khiyarukum, sai dai ina nihin malamanku kuma da zababbun bayinku da fuqaha'ukum da manyan malamanku, yazhabuna tahiyya, za su yi tayi suna barin duniya. Summa la tajiduna minhum khalafan, ba za ku samu mamayin su ba, duk wanda ya wuce yana da wuya a samu wani mamayin shi. Kuma haka ne duk magabatan da suka rubuta wannan abin, zan saboda tsawon zamani da yayi nisa, gani ma muke wannan littattafan da magabatan nan suka rubuta, wani cha zai ma da wuya inda gaske ne, dan saboda a ce mutum ne ya tashi ya rubuta wannan manya-manyan littattafan mujallar 30, kuma ba shi kadai ba, su kadai bane yayi, wanne daga cikin rubuce-rubucen shi. To zamani ba zai ƙara maimaita irin su ba, haka nan wanda suka zo bayan su. Yace wa yaji'u qaumun, wasu mutane zai su zo ya ki sunal umura bi ra'ayin, suna kiyasta lamarin addini da ra'ayinsu kawai, zai su sa su rika cewa gani na kaza, gani na kaza. Hadisi na 189, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalf, haddathana Yahya ibn Sulaim qala sami'tu Daud ibn Abi Hind an ibn Sirin, yake cewa awwal man qasa iblis, farkon wanda ya kiyasi shine iblis, shaydan kenan. Yace wa ma ubidat ash-shamsu wal qamaru illa bil maqayis, ba abota ma rana da wata ba sai da kiyasi. Kiyasi mummuna yake nihi, ba kiyasi na malaman fiqh ba, wanda su Ibn Hazm da wannan suke dogara, suna rurrushe kiyasi, Allah musu rahama. Eh, shedan da ya kiyasin nashi shine cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din, ka halice ne daga wuta shi ka halice shi daga laka a ganin shi kuma wacce shi yahi hadisi na 119 akhbarana muhammad ibn kasir an ibn shawzab an madar an al-hasan annahu tala hazihi al-aya cewa ya karanta wannan aya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din yace qasa iblis huwa awwalu man qas iblis qiyasi ne kuma shine farkon wanda yake qiyasi kuma ya halaka dalilin wannan qiyasi da yi bai samu ba hadisi na gaba akhbarana amr ibn aun haddathana abu awana an isma'il ibn abi khalid ani sha'abi an masaruq qala yake cewa inni akhafu aw akhsha ana qaisa fa tazilu qadami fa tazilla qadami ni ina jin tsoro in yi qiyasi kafata ta yi tuntube ma'ana in yi qiyasin kaza a gani na kaza in yi kuskure hadisi na gaba haddathana sarqat ibn al-fadl haddathana abu khalid al-ahmar an isma'il an sha'abi yace wallahi la in akhaltum bil maqais yace wallahi in kun yi riko da qiyasi mummuna ake nihi la tuharrimunna al-halala zakku haram tahalak wa la tuhallunna al-halala kuma zakku halata haram hadisi asar na gaba akhbarana al-hasan ibn bishr haddathana abi an isma'il an amir annahu kan qala yake cewa kana yaqulu yana cewa ma abgadu ilayya babu abinda na hushi na ikin shi igami da ara'aita ba mi kake gani yace yes alu rajul sahibahu mutun zai tambayi dan uwan shi fa yaqulu sai yace ara'aita wa kana laqis kana ganin kaza shi kuma ya kasance bai kiyasi ma'ana ya rika tambaya miye ganinka a kaza kuma cikin sha'anin addini babu zancen ganinka kawai addini abinda ya tabbata shine ake amfani da shi hadisi na gaba haddathana sadaqat ibn al-fadl haddathana ha an az-zabarqan nahani abu wa'il an ujalis ashabu ara'aita ya abu wa'il ya hana ni in zamna gurin mutanen da suke amfani da ara'aita miye ganinka cikin addini wanda amfani suke da wannan kalma hadisi na gaba akhbarana sadaqat ibn al-fadl akhbarana ibn uwayna an isma'il an sha'abi qala yake cewa law anna ha'ula'i kanu ala ahadin nabi da a ce wannan mutanen a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance yace la nazalat amatul qur'ani yas'alunaka da mafi yawaicin qur'ani da yas'alunaka za a cika shi dan saboda yawan tambayoyin su sahabbai kuma amma dan saboda albarka su tambayoyin su a qur'ani basu wuce kilgawa ba dan saboda suna da hankali sun san abin da ya kamata su yi tambaya akan shi rami goga mu kai baban hadisi na gaba yake cewa akhbarana isma'il ibn abban akhbarana muhammad huwa ibn talha an maymun ibn abi hamza qala li ibrahim yake ce mana ya hamza wallahi laqad takallamti wallahi nayi magana law wajadtu buddan da na samu makawa ma takallamtu bazan yi magana ba yace ma'ana ina ni nake bada amsa ni aka dauka a malami nake bada fatawa da ina da damar in riha baki na da bazan yi magana ban an samu wani wa inna zamanan akunu fihi faqih yace lalle zamanin da za a rika dauka na matsayin malami faqihu ahli kufa malamin kufa yace zamanu su mugun zamani ne zamanin da ya zamana kaman mu za a rika dauka malamai ya zama mugun zamani dan saboda ya zamana da manya-manyan sahabbai ya zamana da tabi'ai wanda ilimin shi ko bakin cokali bai kai wajen sa ba shi yasa yake fadin wannan amma shi ma babban malami ne Ibrahim an-Nakhaiha hadisi na gaba akhbarana Abu Nu'aym haddathana Sufyan al-Lays an Mujahid qala Umar yake cewa iyyaka wal mukayala ka shedinka da awon wanda yake nihi shine ya'ani fil kalam yana nihin cikin ilmul kalam ka rika sayo ra'ayinka ka rika sayo tunaninka a cikin wannan cikin zance qiyasi hadisi na gaba akhbarana Hajjaj al-Basri haddathana Abu Bakar al-Huzali an Sha'bi qala shahidtu Shuraihan na gamu da Shuraih al-Qadi waja'ahu rajulun min murad wani mutun ya zo musu daga kabilan murad kabilan waisul qarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa min qarnin su mai mun murad fa qala yake cewa ya aba umayya ya kai aba umayya madiyatul asabi me diya ta an yatsu qala sai yace mishi ashirun goma raqumi goma qala yace ya subhanallah asawa'un hatani jama'a bainal khinsar wal ibham sai ya gama tsakanin hinsar da ibham kin shi qiyasi ne zai mishi yace subhanallah kana nihin da wannan yar karamar yatsa da wannan babban yatsa kowace kima sai ta zo daya yana yi qiyasi da hankalin shi fa qala shurai sai shurai al-qadi yace mishi subhanallah abun mamaki yace asawa'un uzunuka wayaduk kunnan ka da hannunka dai suke yace fa innal uzuna yuwariha sha'ar dan saboda kunne shi gashi ya rihe shi wal kumma wal imama fiha nisfu diya shi kuma kanka abin da ya rihe kai kullaka ma'ana al-kumma shine abin da ya rihe kai kenan hulla da imama da rawani yace fi hanis fuddiya su ma rabin diya ake badawa wa fil yadinis fuddiya ma'ana abin da yake nihi in aka ma mutun kamar yadda mai risala yayi magana budiha ma au dhal azab wanda aka ma mutun rauni har sai rika shi ya huto a bisa kai shi yake nihi yake cewa fil yadinis fuddiya cikin hannu rabin diya za a bada yace wai haka kai canka inna sunnata sabaqat qiyasakum sunna ta riga yi qiyasun fattabi kai biyayya ga sunna wala tabtadi kada ka kirkiro kawun an ce maka kaza ya tabbata daga annabi kaka tsaya kana qiyasi kana cewa ai gani na kaza ai kaza nan bai kamata ba irin na tura fa innaka lan tadilla ma akhasta bil asar yace kai ba zaka bace matukar kana riko da hadisi duk wanda yake riko da hadisi hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmizi alim annabi alayhi salatu wassalam yake cewa wasu jama'a ba za su gushe ba suna bisa kan gaskiya zahirina alal haq dukkan wanda ya saba musu ba zai dame su ba dukkan wanda ya zage su ba zai dame su ba suna bisa kan addinin su malaman hadisi suka ce ittifaqin al'umma ne wannan malaman hadisi ake ne kuma tarihi ya shaida haka su suke riko da sunnar ma'aiki dan saboda dare da rana kana tare da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace kaza zaka hi kowa sanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin sunnar shi fa qala li sha'abi sai sha'abi yake ce mini ya huzali ya kai huzali law anna ahanafakum qutila wa hadha sabi fi mahadihi da ace ahanaf kin ku an kashe shi wannan yaron yana cikin magoyin shi akana diyatu huma sawa shin diyasu daya ne qultu na'am nace eh sai ce fa ainar qiyas to ina qiyasin ahanaf wannan katan mutuna da an kashe shi da yaron da yake cikin magoyi kase mutun za a ce an kashe kawai diya yace to nan ba zaka sa kiyasi ba ka ce yaya wancin karami wannan wanda ya kashe babba da wanda ya kashe karami suka zo da yake nan kiyasin ka ya huta to sunnan ma'aiki in zaka sawo kiyasi halaka zakai akhbarana marwan ibn muhammad haddathana sa'id ar-rabi'ah ibn yazid qala mu'az ibn jabal yuftahu al-qur'anu ala an-nas za a buda ma mutane al-qur'ani ɗan uwa mu saurara mu ji maganganun magabata wanda Allah madaukin sarki ya sama maganganun su albarka za a buda muku alqur'ani yace hatta ya qara'u sabi wal mar'a hayya da macce ma da yaro zasu karanta su mu duba mu gani yanzu aka makarantun mata malam murtala malam naziro ma makarantu su suka hiya mata da yara mata da yara magana ibn mas'ud ta tabbata mu'az nike so ta tabbata yace war rajul hamma namiji kan fa yaqulu rajul sai mutun yayi cewa kad qara'atul qur'ana na karanta alqur'ani falam utabba ba abina ba ganin matsayin mahardaci amma a ce banni da mabiya yace wallahi la aquman nabihi wallahi zan tashi in yi taqiyamul layla da qur'anin nan la alli utabba da me yiwa an samu mabiya fa yaqumu bihi sai tashi yi qiyamul layla da wannan qur'ani ta sallolin dare yayi ta karatu yayi ta qira'a dan mutane su yi mishi biyayya yace fala yutaba ba za a yi mishi biyayya ba yanzu tsakani da Allah ɗan uwa wannan ba da mu ake ba za a taho a sa a yi ta da za a taho tsakani da Allah a sa lasibika a yi ta karatu a kwana ana yi inda a ce tsakanin mutum a cikin gidan shi ne malam murtala malam naziru malam abul malik kuka samu guri kuka yi ta yi abin yabo ne amma in ka fito ka sa lasibika tsakaninka da Allah da wace manufa ce jama'a su ji kowa gurin shi ya taho ya amshi lasibika a ji cewa kai wani ran nan ko haduwa ɗaya bai yi ba a yi ta yaba to wannan a ce ai har da sai wani yace idan yayi wannan bata samu fa yaqulu sai ce qad qara'atul qur'ana na karanta qur'ani falam utabba ba ayi mini biyayya ba ma'ana ba a dauke ni malami ba mutane ba su dauka ba cewa ni malami ne suke rika zo mana da tambayoyin su suka dauke ni cewa mutun ne da za a yi mishi biyayya yace wa qad qumtu bihi fihi na yi taqiyamul layla da shi cikin qur'anin nan da su falam utabba ba ayi mini biyayya shine wancan wanda annabi yake cewa kiyama sai a tada mutane na farkon da wuta ta fara kama da su a hadisin Muslim mutunan da ya karanta Qur'ani ya karantar da jama'a Allah madaukin sarki yace wani ka karanta Qur'ani mahardaci ne kai me kai yi da shi yace ya Allah nayi ta kiyamul layli da shi na karantar da al'umma dan kai sai Allah yace ƙarya kake ka karanta dan a ce maka malam kuma an fada dan haka yace ku yi wuta da shi wanda ya karanta Qur'ani mahardaci ne ga har da a wuta kuma me yasa dan ba aita da ikhlasi babu ruwan Allah fa da yawa wallahi tallahi babu ruwan Allah da cewa mahardaci ne har da ta kirki in ka sa mata riya yaro karami da karanta qul huwallahu wallahi gobe kiyama sai ya samu tsira kai kai wuta ba a hata haka nan a ce har da ta kai wuta ba a wannan hatan amma in har mutum ya garaje babu ikhlasi ciki babu yi dan Allah dan saboda kawai in yi ne a ce mini mahar da ci to wallahi ana busa hatsari yake cewa idan yace nayi ta karatun nayi ta qiyamul lailin nayi ta bin masafofi bisa dauke ni ba malami sai yace mishi to wallahi sai yace la ukhtasiranna fi baiti masjida yace wallahi to sai nayi kirkir masallaci a gidana la ali utabba mai yiwa abini fa yaktasir fi baitihi masjida sai kirkir dan masallacin shi a gidan shi wannan fa magana sahabin annabi ce yace fala utabba kuma dai ba a yi mishi biyayya ba yayi masallacin gidan nashi ma mu duba mu ga yadda alloba da musibar yawan kirkire-kirkiren masallatai ta yawa a yanzu kusan zaka ga a titi guda daga masallaci a idan kai ka ke yan jami'in wannan suna jin kira'an liman kin waccan menene manhuwar kawai kowa so yake shi yayi limancin kawai manhuwar shi kenan ya zamana shi malim ba dole ba duk wanda ya karatu sai ya zamana liman kana da karatun amma in sai ka je ka bu wani dan saboda jama'a yawan jama'a ake su yace yayi masallacin nashi falayu tabba ba za a mishi biyayya fa yaqulu sai yace qad qara'atul qur'ana falam utabba nayi karatun qur'ani na gama tilawa ba a yi mini biyayya ba wa qumtu fihi fihim na shiga cikin jama'an nan nayi ta qiyamul lail su amma ba su dauke ni malami ba falam utabba ba a yi mini biyayya ba yace wa qad qasatu fi baiti masjidan a gidana na kirkire masallaci dan in samu mabiya falam utabba ba a yi mini biyayya ba yace wallahi la'ati annahum bi hadisin wallahi sai na zo musu da hadisi in kirkiro ƙarya la yajidunahu fi kitabillah wanda ba su same ta alittahin Allah ba yace walam yasma'uhu an rasulillahi ba su ji ta daga annabi ba la'alli utabba mai yiwa ko sun bi ni in nayi haka qala mu'az sai mu'az ibn jabal yake cewa fa iyyakum wa ma ja'a bihi kashirin ku da abinda wannan halakkaken ya kirkiro fa inna ma ja'a bihi dalala abinda yazo da shi wannan kirkira ne a bata ne nan zan mu takaita ƴan uwa ku ga maganganu na sahabban annabi alaihi salatu wassalam da zaka ganin cewa sahihai ne kuma ingantattu darumi gashirin da sanadi mai kyau sun hadakin sahabban kuma Allah madauki babu manyan waliyai kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda haska zasu haskaka domin karanta su da sunnar ma'aiki zaka ga suna dacewa mafi yawa gashi bai cikin zamanin ya hada amma gashi 100% da mu yake wallahi wannan abu ne wanda yau da gobe mutum zai yi ta yaƙa zuciyar shi da karatu mafi yawanci dama wannan abubuwan da aka yi samun shiga cikin riya gare su shine ai malamai suke cewa mafi abin da riya ta yi shiga ciki shine karatu